ɗan ji boy recorder.
Mummy a zuciya kike har kullum, in ga ki duniya tana min daɗi.
Sarauniya ta
ce saki faɗa ka faɗi
ke ce